بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يبود هديا دائما وأبدا قال الله سبحانه وتعالى ليساك هدامو أولا سافيا سافيا اللهدي شابيو قوتا صفر وشكالة دبو ليدة دليه دودة تلاتين دبير باين هجر من زن الله صلى الله عليه وسلم عندكم إتسي شابير قوتا شابيو عند أكي تيو ديسمبر أشكالة دبو بيدو قوم شاوكو كما يدكم أكسابة لك لانا إلو وانا مكي كارن تسيرر من زن الله صلى الله عليه وسلم daga littafin ar-rahiq al-makhtum na al-sheikh safi ar-rahman al-mubarak furi. Har yanzu muna bayanin saraya wanda malamin ya ambata mana mutaba'at al-bu'uthi was-saraya, wato ci gaba da bayanin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko tawagogi ko tawaga daban-daban da ya tura domin ƙara sadan abin da ya rige na yaƙoƙi da kuma ƙara ƙarfafa wato musulmi a bangarori da dama na ƙasashen Laraba a wancan lokaci. Mun tsaya kan a sariya ta hudu, mun gama, za mu tashi ta biyar. Ita ce sariyatu Zaidin ilal Is. Mun fara muka dakata ita ɗin mako maganar Abul As ibn Rabi, mijin Zainab ir manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To yace sariyatu Zaidin ila al-Isi, wato sariyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura Zaid a cikin ta a matsayin jagora zuwa ƙauyen da ake kira al-Is. Na ga mana wannan ƙauye yana nan har yanzu kuma da wannan suna din, wajen Badar yake. Fi Jumadal Ula, a watan Jumadal Ula sanata 60 min al-Hijra, shekara ta shida bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa Madina. Ya tura shi ne fi 70 wa mi'ati rakibin, da shi da mutum 170, shi Zaidun shine shugaban su. Wa fiha ukhidhat amwalu 'irin li Quraysh, a wannan tafiya ne ko wannan fita suka dauki ko suka kama dukiyoyin Quraishawa na ayari da suke tahowa dawa daga Sham. Kana qa'iduha Abul As, shugaban wannan tawaga ko ayari na Quraishawa shine Abul As ibn Rabi, khatanu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sirikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa aflata Abul As, a cikin wannan tawaga da aka kai hari, shugaban shi Abul As aflata, ya kubuce. Fa'ata Zainaba, har ya zo wurin Zainab yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fastajara biha, ya nemi kariya da ita. Na ambata mana wannan kissare da ta faru ko na kansa ma muka tsaya da yadda aka kama shi lokacin yakin Badar yana cikin kamammu, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada izinin duk wanda aka kama idan yana da wata fansa da zai kawo ya kawo, wasu kuma aka yi musu manni, wato aka yi musu baiwa cewa a kyale su tafi. To daga cikin waɗanda aka ce su kawo abin da za su kawo don fansar kansu akwai shi Abul As ibn Rabi. Aka aika wa matarsa Zainab lokacin ta zo da ta aiko abin wuya wanda yake na Khadija ne da sa mata a cikin kayanta na aure. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana gani raqqa lahu qalbuhu, sai zuciyarsa ta raunana da wannan saboda tunanin Khadija, har ya nemi sahabbai, ya nemi izinin su yafe wannan Amir wa Zainab kayanta. To akai wannan dai duk ina jin mun karanta a bayan yakin Badar in ba ku manta ba. To shine a lokacin ya tura shi da aka sake shi ya tafi, ya bashi kuma umarnin cewa ya turo masa yarsa, ma'ana ya turo Zainab ta dawo Madina ta hijira ta zauna, kuma ya aikata haka din kamar yadda alƙawari din da yake santa. To haka ya haƙura, bai musulunta ba, bai kuma ya kuma bar ita Zainab ta dawo. Sannan sai da aka tura shi wannan ayari, ya jagorance shi da amanar mutanen Makka, ya yi cinikin, ya yi kasuwancin, yana dawowa da dukiyarsu sai wannan abu ya faru Zaid ibn Haritha da mutanansa 170 suka tsare shi suka kwace dukiyar kuma shi ya gudu to amma da ya gudu bai tafi wani garin ba sai dawo cikin Madina kuma yazo gidan manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallama gunda matarsa a take wadda aka raba su kun fahimci wannan kissa to shine ya nemi tsari a wurinta wa sa'alaha an tatluba min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama radda amwalil eid alaihi kuma ya roke ta dama abin da ya kawo shi kenan tunda ya san shi amintacce ne mutanen makka sun bashi amana yaje ya ce musu yau an kwashe dukiyarku ba zai iya wannan ba yazo ya roki wannan mata ta sa yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace don Allah ta roki annabi sallallahu alaihi wasallama a nemi a dawo masa da wannan dukiya da aka bashi amana ta ayiri da ya taho da ita fa fa'alat ita ko Zainab ta aikata haka asalin abin din bai cika mana shi anan ba yadda abin ya auku in ba kuma ta mana ambata mana a baya wani lokaci duk da dai ba a cikin karanta wannan din ba anan ya kamata shi ya kawo sauran waɗanda suka ambaci wannan kissar asira da sun kawo ta lokacin da yazo ya shigo gidan ya buya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san da shi ba sai da aka zo sallar asuba annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin sallah kafin ya sallama sai ji Zainab ta leko masallaci tana cewa na fa bada kariya ga Abul As ibn Rabi kowa yana ji sai da aka idar da sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yace kun ji abin da Zainab ta faɗa tunda ya gane muryar yarsa yana sallah yace to ni ma yadda kuka ji dinnan yanzu na ji saboda ka a tuhumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya san da zuwan sa yayi shiru bai ce komai ba ku duba kuwa sai ce ni ma yadda kuka ji dinnan yanzu haka ne ji shine tashi ya shiga gida ya tambaye ta tobe me ya faru yace tace gashi ga abin da ya kawo shi a taimaka a dawo masa da dukiyar nan dan kar a ga ya ci amana to a lokacin shine annabi sallallahu alaihi wasallam gashi sai yake cewa fa fa'alat wa ashara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala an-nas bi raddil amwal annabi sallallahu alaihi wasallam ya tare mutane ce to ina Zaid ibn Haritha da waɗanda suka fita wannan dukiya da kuka kama a hannun Abul As ibn Rabi da mutanansa ina roƙonku ku dawo masa da ita roƙo annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada shawara cewa in kun so ku kawo min ghairi an yukrihahum ba tare da ya tilasta musu akan haka ba ba tilas faraddu al-kathira wal-qalila wal-kabira was-saghira hatta raja Abul As ila Makkah suka tattaro dukiyar nan da yawanta da kadan dinta babba da karama duk aka tattaro aka kawo masa ko allura duk wanda aka san an karba a hannunsa aka tattaro aka dawo saboda roƙon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi dama shine mai cewa abu kaza halal ne abu kaza haram ne don haka in yace ina roƙon ku kawo kaza ba wanda zai ce ba kai kace mana kaza ba yawa su ba irin tarbiyar mu bace ta yanzu a ce mutum abu yace to ai kai ne kace kaza kai ta naqudi duk da dai shi dama wahayi ake masa wanda kuma ba ma wahayin ake masa ba istihadi zai wanda yana dai nuna mana akwai bukatar girmama wanda yake gaya maka magana Allah madauke ta muke mu sai yake cewa wa'adda alwada'a ila ahliha ya bada waɗannan abubuwan ajiya da amanoni da aka bashi da yaje maka ya bawa kowa kudin sa kai cinikin ka kaza ne gashi kai kuma kaza ka ban in sayar maka gashi kai kuma ka ce a siyo maka kaza gashi ya mai kowa abinda ya bashi thumma aslama wa hajara shi mana duk ya takaita mana kissa ne yana mika musu sai bayan ya gama kowa ya gama karbar dukiyar sa sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah suka ce kai kuma ya haka sai ce ai dama abinda ya dawo da ni shine in kawo muku dukiyar ku dan kar ai tsammanin wani abu ne yasa na musulunta a wurin su ba wannan ba musuluncin ya shiga zuciyata saboda mu'amalar da naga an mun amma in nayi a can za a ce dama dan abin dukiyata ne na musulunta amma da na kawo muku amanar ku zan gaya muku tun a gaban ku cewa ba wani abu ne hana ni musulunci ba niyyata tana na akan musulunci amma in kawo muku dukiyar ku kar ku ce na cinye muku dukiyar ku ya koma kuma ya hijira ya haɗu da matarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai da ita tare da shi kamar da zamu zo mu ci to shine sai ke cewa faradda alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zainaba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mayar masa wannan matarsa Zainab bin nikahil awwal da auren su na farko wannan shine sahihi ba a sake daurin aure ba bai kuma lalata wancan ba dama cewa yi ka turo mun ita turo ta kuma ta zo gida to wannan fatara shi yasa malamai suka tattauna akan fatarar da take tsakanin in mutun yayi ridda a raba auren ana yin shi lokaci guda ne koko in ya dawo in har ba ta yi aure ba huwa aula biha nazaran ga wannan abin da ya faru daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da Isa in har ya dawo ya musulunta ba ta riga ta yi aure ba fa huwa aula biha sai a bashi kansa amma in ta riga ta yi aure shikenan mun fahimci wannan shi kuma to gashi sai ke cewa li anna ayata tahrimil muslimati ala al kufar yau kuma banda wannan ma babban abin da yasa ba a lalata auren gaba daya ba har aka bar shi aka jira shine ayar da ta yi nassi akan haramta auren kafirai a lokacin nan lam takun nazalat idzaka bata sauka ba a wannan lokaci wala tumsiku bi isamil kawafiri ita ce shine nassin ko a cikin suratu al-mumtahana ko yawa to shine sai ce wa amma ma warada min al-hadith min annahu radda alayhi bi nikahin jadid amma abinda yazo a wasu riwayoyi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya mayar masa Zainab ne da sabon aure da aka daura sai shi awradda alayhi ba'da 6 sinin ko kuma ya mayar masa ita ne bayan shekara 6 sai ce fala yasihu ma'ana to wannan bai inganta ba ta wajen ma'anarsa kama annahu laysa bi sahihin sanadan kamar da sanadin ma bai inganta ba yace ka duba maganar wannan a cikin Tuhfatul Ahwazi ya tattauna wannan sai ce wal ajab mimman yatamassakuna bi hadha al hadithi al da'if yace abun mamaki shine daga waɗanda suke riko da wannan hadisi wanda bai inganta din ba fa innahum yaquluna sana cewa inna abul as cewa shi abul as ibn rabi' aslama fi awakhir sanati 80 cewa ya musulunta ne a ƙarshen a shekara ta 8 qubayl al-fath dabda za a yi fathu makka thumma yunaqiduna anfusahum sannan su masu wannan ra'ayin suka warware kansu suka yi tufka da warwara fa yaquluna suna cewa inna zainaba ay zainab matat fi awail sanati 80 zainab ta mutu a farkon shekara ta 8 menace fa yaquluna inna zainaba matat fi awail sanati 80 haka yake aurina ko ya yake abu to naji an ce ba haka ba ko ko na tsallake wani wuri ne yawa bayan abinda suke faɗa shine masu wannan ra'ayin dogaro da wannan hadisi inganta wanda bai inganta ba suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mai da Zainab ga shi Abul As ibn Rabi ne a da sabon aure wannan na farko kenan na biyu suka ce ya mayar masa ita bayan shekara 6 kaga shekara in bayan shekara 6 ne zai zama a shekara ta nawa a wata kuma to kun ga ya zama tunda shekara ta 6 aka yi wannan in aka ce bayan shekara ta 6 ma'ana bayan rabuwar su yawa lokacin da aka yi kuma raba su ai a shekara ta 2 ne lokacin da aka yi yakin Badar ko ba haka bane ko bayan yakin Badar kadan a shekara ta 3 to kaga in aka ce bayan shekara ta 6 ne aka mira ita kaga uku ka kara 6 a shekara ta 9 ko kuma shekara ta 8 din karshen ta to shine nan sai yake cewa sannan sai suka samu tanaqudi tsakanin su suna cewa inna abul as shi abul as aslama fi awakhir sanati 80 suka ce ayya musulunta ne a ƙarshen shekara ta 8 qubayl al-fath dabda za a yi fathu makka sannan kuma sai suka warware zancen suka yi tanaqudi suka ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam ko zainab din nan zainab kai zainab matat ta mutu ne fi awail sanati 80 a farkon shekara ta 8 in har an mai da ita ɗakin mijinta a ƙarshen shekara ta 8 ya za a ce kuma ta mutu din ita tun a farkon shekara ta 8 don haka wannan riwayar ba haka za a ɗauke ta ba to shi yasa sai yake cewa wa qad basatna al-kalama shay'an ko mun buɗe da wannan maganar mun yi magana da ya faɗi a kanta fi ta'liqina ala bulughil marami a ta'liqin da ya yi shi Mubarak Furi mai wannan littafin siran ya yi ta'liqi akan bulughul maram yayi magana kuma akan wannan kissa din yace wajanaha Musa ibn Uqbata Musa ibn Uqba ya karkata ila anna hadha alhadith ko ila anna hadha alhaditha waqa'a fi sanati 70 fi sanati 70 cewa wannan hadisi ko wannan abu ya auku ne a shekara ta 7 min qabli abi basir ko min qibali abi basir wa ashabihi wannan abun ma'ana wannan kissar ta sariyar wanda suka kamo abul as ya faru ne ta bangaren abu basir da shi da mutanansa walakin zalika la yutabiqu alhadith as-sahih wala ad-da'if sai dai shi wannan bai daidai da abin da ya auku na cewa zaid ibn haritha shine ya tafi ya kamo wannan dukiya ba gurgudan abin da yazo a hadisi sahihi kai hatta ma da'ifin duk ya saba musu ban sani ko kun fahimci abin a dunkule wannan abubuwa ne suke da alaka da naqadin wato harkar riwayoyi dangane da abin da ya shafi waɗannan abubuwa da suke auku mun san sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai irin waɗannan abubuwan a cikin ta in an samu riwayoyi da zaka samu sun inganta wani lokacin sukan sabawa mashhurin abin da aka roto a wurin manyan malaman sira irin su Ibn Ishaq kamar da zamu zo mu ji nan gaba ma abin da ya shafi a yakin da yake gaban mu na al-Muraisi' ko kuma Bani al-Mustaliq abu na shida sariyatu Zaid aidan wata sariyar har yanzu dai da aka tura Zaid ibn Haritha ila at-Tarif zuwa wani wuri ana ce masa at-Tarif au at-Tariq yazo da qafun da fa'un da qaf fi jumada al-akhirah a watan jumada al-akhirah sanata 60 a shekara ta 6 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam yace kharaja zaid ya fita fi 15 rajulan shi da mutum 15 ila bani sa'labata zuwa ga kabilan bani sa'laba fa harabat al-a'rab wannan mutanen kauye suka gudu wa khafu an yakuna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sara ilaihim har suka ji tsoran ko manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da kansa da tawaggarsa baki daya da sahabbai suka tinkaro su fa asaba min na'amihim 20 ba'iran ya kama raqumi 100 daga cikin dabbobin su wa ghaba arba'a layalin kuma kwana hudu ya dauka a wannan tafiya zuwa da dawowa shine ma'anar ghaba arba'a layali wannan sariyar kenan ta 6 sabi'an ta 7 kuma sariyatu zaidin aidan har yanzu dai zaid ibn haritha din shine dai aka tura ila wadi al-qura zuwa ga wani wuri wadi al-qura fi rajabin a watan rajab sanata 60 shi kuma a shekara dai wannan ta 6 din kharaja zaidun shi zaidun ya fita fi 12 rajulan shi da mutum 12 ila wadi al-qura zuwa ga wannan wuri wadi al-qura listikshafi harakatil adu dan ya binciko ya kwakwalo ya gano a motsin abokan gaba in kanat hunaka in har akwai a wannan area din fahajama alaihim sukan wadi al-qura sai su mazauna wannan wuri na wadi al-qura suka kawo musu hari faqatalu 9 a cikin su 15 din nan aka kashe mutum 9 wa aflatat 3 uku kuma suka tsaya shi 12 kai ko su 12 aka kashe 9 kun ga saura uku guda uku kuma suka tsira fihim zaid ibn haritha a cikin wannan mutum uku da suka gudu suka tsira akwai mutum akwai shi shugaban wato zaid ibn haritha kaga wannan an yi musu wato ta'adi kenan babba na 8 sariyatul khabat wannan sariya ita kuma ana kiranta sariyatul khabat sariyar khabat wanda khabat wata bishiya ce ko wani ganye ne na wata bishiya kamar yadda zamu ji sakamakon fitar da aka yi da yunwa da ta same su akan hanya tayib nan san me muke sariyatul khabat dama ba a fara ba ko yana cewa sariyatul khabat tuzkaru hadhihi sariya fi rajab ana ambatar wannan sariya ta auku ne a watan rajab sanata 80 a shekara ta 8 walakin as-siyaq sai dai siyaqin kissar yadullu ala annaha kanat qabla al-hudaybiya yana nuna cewa ta faru ne kafin wato sulhun hudaybiya qala jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhu yana cewa ba'athana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama fi 300 rakibin annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike mu ya tura mu mu 300 amiruna abu ubaida ibn al-jarrah abu ubaida ibn al-jarrah shugaban mu shine abu ubaida ibn al-jarrah narsudu 'ira li quraish muna dakon zuwon wani ayari na quraishawa fa asabana ju'un shadid sai yunwa mai tsanani ta kama mu hatta akalna al-khabat har muka ci ganye al-khabat nau'i ne na wata bishiya da ake cewa samura wanda ake samun ta a ruwa ta kan fito galibi gefen ruwa to ganyenta suke kadowa su hada da wani gari-gari da suka da rage musu a hada da ruwa ana ci saboda tsabar yunwa haka suka ci a fasummiya jayshil khabat don haka sai sama wannan sarir aka kira ta jayshil khabat dangana su zuwa ga sunan ganyen da suka ci to yace fa nahara rajulun thalatha jaza'ir wani daga cikin mutane da ake tafiya da su ya yanka ko ya soke raƙumi har guda uku thumma nahara thalatha jaza'ir ya sake yanka wasu uku thumma nahara thalatha jaza'ir ya sake yanka wasu uku mun ga tara kenan thumma inna aba ubaidata nahahu nan abu ubaida yace kai tsaya haka karka kare dabbobinka ya yanka a cinye ya yanka a cinye kun ga shi adadin kun ga mutum nawa aka ce dama mutum 300 an hadu da yunwa ka kome ku a cinye shi fa alqa ilaina albahru dabbatan sai teku ta an gizo mana wata dabba cikin ikon Allah da umarnin sa yuqalu laha al-ambar ana kiranta ambar ambar shine whale amma san whale the largest mammal a cikin ruwa ko da ake cewa yawa a cikin ruwa babu dabbar da ta kai whale din nan girma yafi hatta shark mai cin mutane yawa to sai Allah madauki ya turo musu wannan daga ruwa sai gashi an turo shi bakin ruwan bakin gaba da kansu Allah madauki kawo musu yace fa akalna minhu muka ci nisfa shahrin har rabin wata muna ci ba mu cinye ba waddahanna minhu hatta thabat minhu ajsamuna yace muka ci kitsan sa muka koshi shine waddahanna duhun na mai suka ci naman suka ci kitse sai koshi hatta thabat minhu ajsamuna har sai da jikin mu ya dawo daga thaba yathubu ma'ana raja'a yawa sai da jikin mu an rarrame da an yi kashi saboda yunwa to sakamakon cin wannan abu mai kitse sai da dukkan su kowa jikin sa ya dawo da mai kwansa wasaluhat kuma jikin namu ya kare kyau yace wa akhadha abu ubaidata dil'an min adla'ihi bari kujma abu ubaida ya sami kashi daya daga cikin kashin kirjin wannan kifi ko wannan halitta فنظر الى اطول رجل في الجيش yace a nemo masa mutum mafi tsawo a wannan abin dan basu san wannan dabbar ba basu taba jin labarin ta ba shine karan farko da larabawa suka ga wannan dabbar daga ruwa shine har sai yasa ake ta tattaunawa ana kiranta ambar dalilin sa mata ambar malamai suka ce saboda ba wai ainihin mun san ambar wani nau'in turare ne to wani turare ne mai kanshi da ake samu a jikin wannan dabbar shi yasa ba sunan dabbar bane sai saboda ba su da ita da suna da ita za su zama sunanta daban da za a bata amma sai ake kiranta da sunan wani turare da ake samu a jikin wannan kamar yadda Usman miska ambata a wannan sharhin wannan hadisi din to shine suka zauna suka yi ta ci har jikin su ya dawo suka yi lafiya to shine balli wani gefen wato karkashin kirji shi Abu Ubaida yace a nemo masa mutumin da yafi kowa tsawo a tafiyar a tawagarta su 300 fil jayshi wa atwal jamalin a nemo masa kuma raƙumin da yafi kowanne tsawo duk aka kawo fa hamala alaihi sai ya dora wannan wato abin nan din rib din wannan kashin kirjin ya dora shi akan wannan raƙumin wa marra alaihi tahtahu shi kuma wannan wanda yafi kowa tsawon sai da yafi ta karkashi ma'ana saboda tsawon abun da aka dora shi duk da haka mutumin da yafi kowa tsawo ya bi karkashi abun nan bai taba shi ba saukowar da yayi gefen sa ma da ya danyo ran kofa haka tunda ba miƙaƙƙe bane duk da haka wannan mutumin da yafi kowa tsawon bai taɓa wannan abun ba saboda fadinsa da girmansa to shine sai ce wata zawwadna min lahmihi wa sha'iqa har muka yi guzurin da namansa muka yi guzurin kilishi muka tantana shi muka shanya a rana har muka kilishi wa sha'iq shine kilishi ana kiransa qadid ana kiransa washiqa duk din larabci ne ma'anarsa kilishi yace falamma qadimna almadinati yayin da muka zo madina ataina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa zakarna lahu zalika muka bashi labarin ga abin da ya faru ga abin da ya faru fa qala sayyisi huwa rizqun akhrajahu Allahu lakum ai arziki ne abinci ne Allah ya fito muku da shi daga ruwa fa hal ma'akum min lahmihi shay'un tut'imuna kuna da dan wani abu da kuka rage mu ma ku san mana in ji manzo sallallahu alaihi wasallam fa arsalna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama minhu sai muka aika wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani abu da wannan nama shi ma yaci wannan hadisi yana cikin sahih bukhari yadda kuka ji shi nan dawo shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci shi ma naman wannan dabba da aka kawo yace wa innama qulna inna siyaqa hadhihi sariyati yadullu ala annaha kanat quba qabla al-hudaybiyah dalilin da yasa muka ce wannan sariya abin nan da ya auku cikin ta ya faru ne kafin yakin hudaybiyah لأن المسلمين كفصلهم هديبية يسي لأن المسلمين دونكو مسلمي لم يكونوا يتعرضون لعير قريش بعد سلوه هديبية دونكو تند أكي سلوه هديبية تو مسلمي كما بسساكي تنكالر آير من قريشا واسس عيد الشيبا نحا كاكي نأشي ونن ديفا لتند سن تنكالر آير من قريشا واسس يانون كافن أي سلوه هديبية كم فهمش ونن دهك وانده يسكا چي شكرا تتوكوس نيتو بحاك بني yau domin tunda akai wannan sulhu musulmi ba su sake tara wani ayari na dukiyar Qurayshawa akan hanya ba duk waɗannan kun ga suna daga cikin hanyoyin na qadi da malaman riwaya suke bi su ce kai wannan riwayar gaskiya ba haka bane in kun ce rana kaza to akwai abin da ke nuna ba haka bane kamar da zamu ji yanzu a wannan ghazwatu banil mustaliq ko kuma ghazwatul muraisi' yadda ake kiranta gashi nan ghazwatu banil mustaliq sunan kabila ne banil mustaliq da sadu ko kuma al-muraisi' shi kuma wani ruwa ne an inda yade inda unguwar da ko kauyen da waɗannan mutane suke zaune don haka wannan yakin da zamu ji labarin sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita da kansa aka yi wannan yaki kuma ana kiransa ko wannan sunan ko wannan sunan in kana karantawa littafin sira zaka ji wani ya ce ghazwatul muraisi wani kuma yace ghazwatu bani al-mustaliq to duka shine ba wani bane an yi kamar yadda yake cewa fi sha'ban sanata 50 aw 60 a watan sha'ban a shekara ta 5 ko shekara ta 6 me yasa wannan bambancin haka mai fadi sha'ban din an yi ittifaki amma a shekara ta 5 ne ko shekara ta 6 wannan an yi babban sabani akan zan karanto mana wasu daga cikin aqwalin didda shi a dunkule kawo mana nan yace wa fi yace wa hadhihi al-ghazwatu wa in lam takun tawilata adh-dhayli wannan yaki duk da cewa wato abinda ya auku a cikinsa ba wani mai yawa ba ne shi ne lamta kun tsawilatar zaili ba ta da dogon jela ma'ana ba shi da tsawo gajeren yaƙi ne ba a daɗe ba lokaci kaɗan aka ƙare shi aridatul atrafi ɓangarorinsa ba masu faɗi ba min haifu alwijhatul askariya ta ɓangaren abinda ta fuska ta yaƙi illa annaha waqa'at fiha waqa'u akwai abubuwan faruwa da suka auku a ciki ahdathatil balbalata wanda suka haifar da rashin natsuwa walittirab da kuma da rashin kwanciyar hankali fil mujtama'il islami a cikin wato al'ummar musulmi ma'ana wannan yakin duk da cewa ba wani yaki ne mai fadi da aka dade kun ga yanzu yakin ahzab sai da aka yi wata a wurin to shi wannan yan kwanaki kadan ne amma abubuwan da suka auku a cikin sa ya jawo rikici da damuwa rikici balbala ittirabi damuwa da rashin natsuwa waɗannan abubuwan sun jawo wasu damuwa kamar yadda zamu zo mu ji abubuwan da ya faru tsakanin munafikai kuma sannan a wannan yaki ne aka yi wannan fitinan nan ta tuhumar Aisha hadithatul ifki da muke ji to zamu zo mu karanta ta insha Allah da fadinta da tsawanta wa la'alla daga sahih bukhari saboda tsawon yadda ya kawo mana ita insha Allah mai wa ko darasi na gaba ko na saman sa zamu daidaita cikin sa la'alla saboda abubuwan da ya kawo a cikin wannan suna da yawa to shine sai ke cewa ina ne watamakhadat an iftidahil munafiqin, kuma wannan yaki shi ya haifar da tona asirin munafiqi munafiqai. Tamakhada shine abu ya haifu daga makhad, mun san makhadi ai da ake cewa ko haihuwa yawwa. Yace wa tashri'atu at-ta'ziriyah, da kuma hukunce hukunce na tsoratarwa wanda suka faru, allati a'tat al-mujtama'a al-islami suratan khassatan min an-nabli wal-karamati wa taharati an-nufusi, da kuma abubuwa da suka faru na tsoratarwa da manzo Allah sai ya hukuncin tsoratarwa akan wasu mutane, wanda wannan ya bewa wannan al'umma ta musulmi wata sura ta musamman na halin kirki da karama da tsarkin zuciya. Duk zamu zo mu ji su a cikin nan. Yace nasru wa nasrudul ghazwata awwalan, amma kafin mu kai ga waɗannan abubuwan da suka auku zamu koro, shine nasrudu, zamu koro su yakin yadda wannan yaki ya auku. Thumma nadhkuru tilka alwaqa'i, sannan mu bada labarin waɗancan abubuwa da suka faru. Yace kanat hadhihi alghazwatu fi sha'bana, wannan yaki ya faru a watan sha'ban sanata 50, a shekara ta 5, a shekara ta nawa ta 5, inda ammati ahli al-maghazi, wannan abu mafi yawan malaman maghazi, nan ce ahli al-maghazi ana nufi malaman sira. Yau wa sanata 60, shekara ta 6 ne kuma, inji ya ala qaul ibn ishaq, inji ibn ishaq mana ariwa a maganganun ibn ishaq a cikin ɗaya daga cikin manyan malaman sira, shi cewa a shekara ta 6 akai wannan abu. Sauran malamai kuma mafi yawan su sun ce a shekara ta 5. Wannan iya abin da ya ambata kenan akan wannan. Amma idan daga cikin waɗanda suka tattauna wannan abin, na sami malam Ibrahimul Ali, wanda daga cikin malamai yana da littafi sunansa Sahihu Sirar Nabawiyya, ya rubuta iya abubuwan da suka inganta na sira, haka littafin sa yake. Dan ba shi da bai shahara ba, mun same shi ba da Allah ya sa shi muka karanta tun farkon waɗannan darussa. Shi yasa wannan akwai abubuwa da ya harhado mana, wasu ingantattu wasu ba ingantattu ba, gwargwadon hali dai a wasu wuraren na kokarin in gano wanne ne hakan wanne ne ba wannan ba, amma wasu dai dole sun kubce mana, haka muka ambace shi gwargwadon abin da ya ambata. Yadda abin yake, malamai sun kasu kashi uku ne dangane da wannan yaki wace shekara akai. Wa qauli na farko wasu sun ce a shekara ta 6 ne, wannan shine ra'ayin nan na Ibn Ishaq kamar yadda muka ji ya faɗa anan. Kuma daga cikin wanda suka bi shi akan wannan ra'ayi akwai Khalifa Ibn Khayyat, akwai Ibn Jarir At-Tabari, akwai Ibn Hazm, akwai Ibn Abdul Barr da Ibn Al-Arabi, Abubakar Ibn Al-Arabi kenan Mi'aridat Al-Ahwazi, da Ibn Al-Athir da kuma Ibn Khaldun. Duk wannan ra'ayin su shine shekara ta 6 ne, ba iya Ibn Ishaq ba, duk da dai masdarin su suma Ibn Ishaq din ne, dan haka an kace Ibn Ishaq din ba kuskure akai ba. Kauli na biyu suka ce a shekara ta 4 ne ma, ba ta 5 ba, ba ta 6 ba. Wannan wani ra'ayin ne daban na Ibn Hazm da Malik, Imam Malik kenan, wa Musa ibn Uqba. Musa ibn Uqba shi ma umda ne a harkar riwayar abin nan sira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, na sha ambata muku shi. Wal Bukhari, haka nan al-Imam al-Bukhari, Imam al-Bukhari ya ce shekara ta 4 ne kamar yadda ya kawo. Wa ibn Qutayba, da Ibn Qutayba, wa Yaqub ibn Sufyan al-Fasawi wa an-Nawawi wa ibn Khaldun, wannan duka ra'ayin su shine a shekara ta 4 ne. Qauli na uku cewa a shekara ta 5 ne, wannan wani kaulin ne na Musa ibn Uqba da Ibn Sa'ad da Ibn Qutayba da Al-Baladhiri. Al-Baladhiri shi ma wanda daga cikin malaman sira mashhuri ne shi ma. Wa Dhahabi, haka Al-Imam Dhahabi, wa Ibn Al-Qayyim, da Ibn Al-Qayyim wa Ibn Hajar Asqalani wa Ibn Kathir, da kuma Ibn Kathir, duk wannan su kuma suka ce a shekara ta 5 ne wannan abun ya auku. Wannan mai littafin da nake ambata mana, mai Sahihu Sirar Nabawiyya Ibrahimul Ali, ya rajjaha wannan kaulin, yace shine ra'ayi mafi karfi, shi yafi dacewa cewa a shekara ta 5 ne aka yi yakin Banil Mustalik. Shi yasa za ku ga mafi yawan malaman sira a rubuce-rubucen da suka yi sun sa wannan yakin na Banil Mustalik, in ka bi jeri irin na Ibn Ishaq to sun kawo shi kafin Ahzab, kafin kuma yakin banu quraiza kun ga muku anan shi yasa ku ga sai da muka gama al-ahzab muka gama banu quraiza ko sai aka ambaci wannan saboda tartibin an yi tartibin jela shine akan riwayar ko kaulin ibnu ishaq littafan da suka rubuta ba a wannan tartibin ba a tartibin da yake shi yafi inganci din to sun kawo wannan banil mustalik ne kafin aidancen al-ahzab kafin aidancen banu quraiza kun fahimci abin gurgudan yadda riwaya take don haka wannan ya kawo mana shi kamar yadda ibnu ishaq ya faɗa ne amma kauli mafi karfi shine a shekara ta biyar ne tun kamata mu karanta wannan da abubuwan da suka auku a ciki tun kafin mu zo kan al-ahzab da kuma banu quraiza daga cikin dalilai da suka kawo akan wannan akwai abubuwa da yawa amma na takaito kadan daga ciki al-imam al-bayhaqi a cikin dalailun nubuwa ya ruwaito daga urwa ibn zubair wa musa ibn uqba da musa ibn uqba an az-zuhri daga al-imam az-zuhri muhammad ibn hisham ibn muslim az-zuhri ko muhammad ibn muslim ibn hisham shihab az-zuhri annahu qala ya ce thumma qatala bani al-mustalik sanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaqi bani al-mustalik wa bani lahyan fi sha'bana sanata 50 a watan sha'ban a shekara ta 5 wa qala ibn hajar shine ibn hajar al-asqalani mu'aqqiban ala qawli al-bukhari yana ta aqibi ya bibiyo bayan maganar al-bukhari domin bukhari ya fada nassan cewa innaha sanata 40 to a shekara ta hudu ne ma shi ba ma biyar ba ba shidan ba kuma kauli ne uku nan malamin ya kawo mana biyu kawai da biyar da shida yawo to amma al-imam al-bukhari yana cikin masu fadin cewa a shekara ta hudu ne shine ibnu hajar yake cewa wa ka'annahu sabqu qalami ni ina ganin wannan magana ta bukhari kuskuren alqalami ne ya faru inji ibnu hajar dan me sai yake cewa arada an yaktuba ya so ya rubuta shekara ta biyar ne fakataba sanata 40 ya rubuta shekara ta hudu wannan kikkiawan uzurin da ya bashi kenan ba maganar rashin sanin wani abu ba amma la'alla sabiqun qalam ne yasa garin ya rubuta hudu ai biyar ya rubuta hudu dan me na ai mun kawo a cikin nan su ibnu khaldun da musa ibnu uqba akwai riwayar da ibnu qutayba su ma sun faɗi wannan amma duka riwayar bukharin suka yi itimadi akan shi kuma shine sai yake cewa wallazi fi maghazi musa ibnu uqba abinda ke cikin maghazin musa ibnu uqba kaga nan an kawo masa ra'ayi guda biyu kamar muka ambata to wanda ke cikin abinnan maghazin littafin maghazi na musa ibnu uqba din hakikatan inji ibnu hajar yace amin iddati turuqin ta hanyoyi da yawa ba hanya ɗaya ba kuwa akhraja al-hakim wadda al-hakim ya ruwaito wa abu sa'idin an-naisaburi da shi da abu sa'idin an-naisaburi wal bayhaqi fi dalail wa ghayruhum yace sanata 50 a shekara ta 5 ne ba shekara ta 4 ba ba kuma shekara ta 6 ba yace wa yu'ayyiduhu abin da ke karfafa wannan cewa a shekara ta 5 ne ma sabata fi hadithil ifki adin abinda ya faru a hadithin ifki name anna sa'd ibn mu'az tanaza'a huwa wa sa'd ibn ubada shine babban abin da ibnu hajar yayi amfani da shi rinjayar da cewa a shekara ta biyar ne dan me sai yake cewa ai ahadithatul ifki abinda ya faru a mun san hadithatul ifki zamu zo mu karanta lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na kawo mana wannan sati biyu ko uku da suka wuce yake cewa wane ne zai ban uzuri dangane da wani mutumi da ya cutar da ni har da iyalina maganar abin nan Abdullahi ibn Ubay ibn Salul dangane da tuhumar Aisha din nan radiyallahu ta'ala anha a lokacin nan ai Sa'ad ibn Mu'adh me yace yace ya Rasulullah gaya mana in a cikin al-Khazraj yake zamu kashe shi a faɗa mana ko waye shi to Sa'ad ibn Mu'adh tunda yana cikin wannan kissar kuma riwaya ce ingantacce a cikin Bukhari dole ya zama cewa wannan abun ya faru ne kafin rasuwarsa tunda shi ya rasu ne bayan yakin wani yakin banu quraiza kun ga ashe kenan lalle ya zama cewa sai da aka gama wancan abun sannan aka zo kan yakin banu quraiza har Sa'ad ibn Mu'adh ya rasu shine abinda ibnu hajar ya gano yace wannan maganar lalle Bukhari la'alla sabqa qalam ne maimakon yace hudu yace biyar dan maimakon yace biyar yace hudu ina jin kun gane abu yawa to mu kyale iya wannan mu koma cikin littafin yace wa sababuha sababun wannan yaki me yasa akai wannan yaki anna ra'is ina ne yace wa yawa yace anna ra'is bani al-mustaliq cewa shugaban wannan kabila ta bani al-mustaliq shine al-harith ibn abi dirar sara fi qaumihi wa man qadira alayhi min al-arab ya tafi shine sara me sinun ba me sadun ba ya ja gorinci jama'a an tafi da shi da jama'arsa wa man qadira alayhi da wanda ya samu ikon ya jawo min al-arab na kabilul laraba wanda ba bani al-mustaliq din ba yuriduna harba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sun tafi ne dan su yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ba'atha buraidata ibn al-husayb al-aslami annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura buraidata ibn al-husayb al-aslami li tahqiq al-khabar dan ya binciko masa labarin ya tabbatar fa atahum sai zo ya same su wa laqiya al-harith ibn abi dirar wa kallamahu har yi hadu da shi wannan shugaban kabilar har yi magana da shi warja'a ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam buraida ya koma gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu al-khabara ya bashi labarin nan cewa gashi fa da gaske ne suna shirin za su zo su kawo hari ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da musulmi wa ba'da an ta'akkada ladayhi sallallahu alaihi wasallam sihhatul al-khabar nadaba as-sahabata yayin da wannan labari ya tabbata cewa ga wannan mutane suna shirin su kawo hari to sai kira sahabbai a fita yaki wannan shine dalilin da shi wannan malami ya kawo mana anan sauran malamai sun faɗi wasu dalilai guda biyu banda wannan ƙari dalili na biyu na yin wannan yaki shine kasancewar wannan kabilar Banu Mustalik din sun taimaka wa Qurayshawa a yakin Uhud kun ga wannan sababi ne na su ma a fito a yake su sababi na uku saytaratuha ala al-khatt ar-ra'isi ila makka wannan kabila tana kan hanya ne tsakanin madina da makka kuma sun yi saytara sun yi babakire akan hanya idan ba a yi maganin su ba to musulmi za su gagara hatta zuwa makka kun ji dalili uku da cewa wannan shi a littafin guda ɗaya kawo mana da kuma domin wancan din da shine babba cewa idan har aka ce gashi suna shirin za su kawo hari to akwai uzuri idan aka tashi aka je aka yake su ko da ba su kawo harin ba tunda a tsakiyar zamanin yaki yake to sai ce wa ba'da an ta'akkada ladayhi sihhatu al-khabar nadaba as-sahabata wa asra'a fil khuruj ya gaggawa wajen fita annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara jama'a aka fita wa kana khurujuhu li laylataini khalata min sha'ban ya fita rana ta biyu a cikin watan sha'ban ma'ana wuni biyu ne ko dare biyu ne kawai ya wuce a watan sha'ban ma'ana farkon watan sha'ban kenan wa kharaja ma'ahu jama'a dazuna su in ga mana in wannan abun ya tafi shi lafazin sha'ban din ya tabbata ba rikici akan sa cewa a watan sha'ban akai wannan yaki na banil mustalik shi kuwa yakin banu quraiza da wannan da akai a baya an yi shi ne a ƙarshen shawwal kaga dole zama wannan ya riga shi a shekara ta biyar din ne duka wannan a sha'ban wannan kuma bayan an gama banu al-mustaliq ba a dade ba sai maganar ahzab da kuma maganar banu quraiza ta zo a watan shawwal mun fahimci abu dina cikin abubuwan da ibnu hajar din ya ambata mana sannan sai ki cewa wa kharaja ma'ahu jama'atu min al-munafiqin to za mu ji labarin munafikai a wannan shi ma wata tawaga ta munafikai suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan fita lam yakhruju fi ghazatin qablaha tunda suka ware lokacin yakin Uhud din nan to basu sake fita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wani wata fita da aka yi baban da wannan munafikai kenan kaga wannan yana ƙara ƙarfafa mana waɗannan abubuwan duk an yi su kafin ahzab da banu quraiza to sai shi wasta'mala ala al-madinati zaid ibn harithata a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaunar da zaid ibn haritha ya zama shine mai kula da madina waqila wasu suka ce abu abadarri wasu suka ce abu zarri ne waqila wasu kuma suka ce numaila ibn abdullah al-laythi numaila ne ibn abdullah al-laythi wa kana al-harith ibn abi dirar qad wajjaha aynan lokacin kuma a wancan lokaci shi al-Harith ibn Abi Dirar shugaban wannan kabila ta Bani al-Mustalik shi ma ya turo wani dallikin asiri shine Ayn li ya'tiyahu bi khabar al-jaysh al-islami shi ma dan yazo masa da labarin wannan rindina ta musulmi fa alqa al-muslimuna alayhi al-qabd wa qataluhu sai musulmi suka kama shi kuma suka kashe shi dallikin asiri hukuncin sa an ana cikin yaki ne ana kashe shi wanda ba a kashewa shine manzo ma'ana abin nan jakada da aka aiko cewa ya zo ya isar da sako duk wanda aka domin shi ba a munafince yake zuwa ba yana zuwa ne da umarni da sako daga wancan gefe ka wannan gefe wannan a shar'ance haramun ne aka shishi don haka za a saurare shi sai kuma a bashi ya koma ya kai labari amma wanda ya zo leƙen asiri in an kama shi ta kowane bangare ne a harkar yaƙi kisa ake don an kashe shi ba matsala bane in kuma an bashi ya ga wani abu ya je ya kai labari ko ga ai me akai an bar labari ya fita to sai ce wallamma balagha al-Harith ibn Abi Dirar wa man ma'ahu masiru rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yayin da fitar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annan da taho wannan tasa ta kai ga shi al-Harith ibn Abi Dirar wa qatluhu aynahu da kuma kisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa wato jakadan sa ko kuma dan leken asirin sa ma'ana musulmi da suka kashe nan ya ce ya idafa sa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin sa na shugaba ba wai saboda shi ya kashe shi ba yawa yace yayin da labarin nan ya kai ga wannan mutumi khafu khaufan shadidan ya tsorata tsorata mai tsanani kuwa wa tafarrata anhum man kana ma'ahum min al-arabi har sauran larabawa da suka zo suka taimakawa Bani al-Mustalik suka ce a to za ku jangolo mana rikici bu ba romu suka kama suka ware suka gudu suka koma kauyen su wanta ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila al-muraisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho bai tike bai tsaya a ko ina ba sai da yazo al-muraisi al-muraisi haka ake karantawa bi dhammi al-mu fal fathi sannan ra'un da kasra ai da fataha ra mura sai kuma tasgiri murai si to haka ake fada ismun suna ne lima'in na wani ruwa min miyahihim daga ruwayen ko ruwan da yake kewaye da su su waɗannan mutane na Bani al-Mustalik fi nahiyati Qudayd a gefen Qudayd duk mutumin da ke tafiya yanzu daga Makka zuwa Madina akwai wani zai ga Qudayd daga gefen hanyar Badr anan yake ila sahili har zuwa gaban ruwa ruwan mun san ruwan teku ya gangaro har zuwa abin nan wajen Yambo da kuma Badar to wannan sahil din wannan gabar anan wajen suke fatahayyu lil qitali sai suka shirya za a yi yaki wa saffa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ashabahu annabi sallallahu alaihi wasallama ya jera sahabban sa wa riwayatu yace wa rayatul muhajirin ma'a abi bakrin as-siddiq a wannan tafiyar mai riƙe da tutar muhajirun shine abubakar as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu wa rayatul ansari shi abin nan ta al-ansar kuwa tana hannun sa'ad ibn ubada ko kowa an zabi shugaban cikin su shi aka bewa a cikin muhajirin dama in aka ce bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waye jagora abubakar ne cikin al-ansar kuma sa'ad ibn ubada kuma haka yake to shine sai yake cewa fatara mau bin nabli sa'atan sai da aka yi sa'awa guda ana harbi da kibiya thumma amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni fahamalu hamlata rajulin wahidin suka kai hari kama dauki lokaci guda shine hamalu suka kai dauki lokaci kaman nan mutun daya ma'ana tashi daya suka kai musu hari fakanat nusratu sai aka samu nasara wan hazama al-mushrikuna mushrikai suka fadi aka ci nasara akan su wa qutila man qutila aka kashe wanda aka kashe wa sabara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an-nisaa wadh-dharari wan-na'ama wash-sha'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama mata a matsayin kaman muri batattun yaki da yara da kuma raquma da kuma wato awaki da tumaki walam yuqtal min al-muslimina illa rajulun wahidun ba wanda aka kashe a cikin musulmi sai mutum daya aka kashe qatalahu rajulun min al-ansari dhannan minhu annahu min al-aduwi wani ne daga cikin al-ansar ya kashe shi ya dauka yana cikin abokan gaba shi ma yana da wata kissa sunan wanda aka kashe din hisham ibn sababa shi ma malam bai kawo mana anan ba, wasu malaman sira sun ambace shi, sunansa Hisham ibn Sababa, wancan mai sahihu sira ya kawo shi, har yana da dan uwa sunansa Muqais, dan uwan nasa ya taho tunda ba shi ba mutumin Madina bane, mutumin da aka shedin dan uwansa ya taho wata rana ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa tunda an kashe masa dan uwansa a wannan yaki yana neman a biya shi diya, ya zo akan cewa shi musulmi ne, annabi sallallahu alaihi wasallama ya karbi maganar sa ya ce a bashi diya, sai ya labaɓa ya je ya nemi wannan da ya kashe masa dan uwan a cikin al'ansar din nan fa, ya je ya kashe shi, ya kuma sake ya ridda ya koma inda ya fito da dukiya kuma ya kisa, sunansa Muqais dan uwan Hisham ibn Sababa wanda aka ce a wannan yaki nan da duk malamin bai kawo mana ba. To wannan shine abin da ya faru, sai sai kaza qala ahlul maghazi wassir, wannan abin da kuka ji cewa an yi yaki an yi harbi da kibiyoyi an yi kaza an yi kaza an yi kaza shine abin da malaman maghazi da sira suka ambata. Qala ibnul qayyim, malam ibnul qayyim yake cewa huwa wahmun, wannan lalle wahami ne, wannan labarin cewa an yi yaki an fuskanci juna har da yaki da harbi da kibiya yace wahami ne. Mun san wahami kuskuren fahimta, kai tsammanin abu haka yake zama ba haka ba, ka rubuta abu kuskure dai shi yake nufi da wahami, inji Ibnul Qayyim a taqiqin da yayi wannan a cikin Zadul Ma'ad, yake cewa fa innahu lam yakun bainahum qitalun, wannan yakin asali ba ai yaki tsakanin fuska da fuska tsakanin musulmi da kafirai ba, shine ingantaccen abu, yace wa inna ma aghara alaihim alal ma'i, su mutanen ƙauyen suna kan ibar ruwan su ma suna nitsa ba sai sa ran za a zo musu yaki ba, annabi sallallahu alaihi wasallama ya kai musu hari ba harin ba zata aka yi musu, su aka yaka amma harin na ba zata ne, ba a tsaya an yi fuskanci juna har an yaki ba, inji Ibnul Qayyim, saboda riwayoyi ingantattu sun zo akan cewa yakin Banil Mustalik annabi sallallahu alaihi wasallama ya kai hari ne wa hum gharun, lokacin su mutanen suna cikin wato harkokin su shine gharun ala ghiratin, ba tare da shiri ba, domin abubuwan da suka auku sakamakon bayan an yi wannan abun suna karfafa wannan shine yadda ya faru, har Muhammadul Ghazali ba Abu Hamid al-Ghazali ba, ɗaya daga cikin malaman Ibn Azhar ne Ibn Misra, yana cikin dai mutane yana da rubutu akan sira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to amma ya tasirantu da harkar zamani da maganganu irin na gwada nassoshi da hankali akan wannan sirar, har magana yayi ko da ke lokaci ya kusan mana kada ba mu ƙara sabon mu ɗauki wannan labarin, yana cewa shi ya fifita riwayar cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ba hari ya kai musu na bazata ba, wai ai hari na bazata bai halatta ba, gashi fa shi ya inganta a riwaya ingantacciya, shi yana ganin wai ai a zamanin yanzu ba a irin wannan yaƙi, to ai ba maganar zamanin yanzu bane, harka ce ta yaƙi a ka'idojin da ake yin su da in ana yaƙi kuma tsakanin wani kabila da wata kabila ana kaiwa hari nawa ake kaiwa bazatan, har yanzu masu zalunci ai suna kaiwa bazata ko ba haka ba, balantana yanzu ma da ake yi kaiwa ta sama ta abin nan za a ta yi ya sunan shi internet ta mai za a hango gashin ana wani taro kawai sai a je a kashe mutane, don haka waɗannan abubuwa ba daidai ba ne, maganar riwaya in abu ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaman lafiyar malami shi ne ya faɗe shi haka, ko da shi yana da wata fahimta ya ce wasu la'alla suna fahimtar kaza suna kaza, amma dai ga abin da ya tabbata a riwaya ingantacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mu sauri mu karasa, Ibn Qayyim yake cewa wa inna ma aghara alaihim alal ma'i, ya same su ne akan ruwan fasa ba zararihim wa amwalihim, ya kwashe matansu da 'ya'yansu kama fi sahihi, kamar da yazo a cikin sahih al-Bukhari a gharar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala banil mustalik wa hum gharun, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai hari ne na bazata akan banil mustalik lokacin ba sa cikin fadaka shine wa hum gharun, wa dhakara al-hadith hayya an bashi hadithi intaha, yace wa kanat min jumlati sabi, daga cikin waɗanda aka kama a wannan ribatattun yakin akwai Juwairiyya bintul Harith sayyidul qaum, Juwairiyya ir al-Harith wadda yar shugaban wannan kabilan ne shine al-Harith ibn Abi Dirar shugaban Bani Musdalif Issa Juwayriya tana cikin wadanda aka kama waqa'at fi sahm Thabit ibn Qais da aka zo raban ganima sai ta fada cikin raban Thabit ibn Qais ibn Shammas ai kun san shi ko mun taba magana akan sa ba da Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yayi masa bushara da aljanna lokacin da aka saukar da يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي تشي متن مي قاتن صوتي ينا مغانا نان ينزن ذاك مقوطة دسي أنجيش شيني سي تشي تند صوتن سحكا يكي دس كيا بذي ذو أيكين سي باتي بس يزونا أجداء إزوى مزلس رمانزان الله صلى الله عليه وسلم سبو لكد يزوى مغانا صوتن سي لغو أكن النبي أيكين سي باتي شيني النبي صلى الله عليه وسلم بأينا ثابت بن قيس نيا أيك سي أي كاجي كاجي غاشي أبن ديسا بايا زوا مجلسة من دعنا صلى النبي صلى الله عليه وسلم أكي لاشي أي كاي باكا تكون دا أيكين كذي باتي إن شاء الله كي دان الجنة تو وانا ينا شنو لأن النبي صلى الله عليه وسلم يمسو ببشارة دا الجنة تو سي وانا ما تاجو ويريا تفاتا تكين ربانسا فكاتبها سي رمتا مكاتبة من سم مكاتبة إن كان دباوة ka buga masa wani kudi ka rubuta ka wajabta masa cewa in ka biya kaza ka zama da shine ake nufi da mukatabi yawa bawa mukatabi za ku ji ana cewa mukatabi a cikin littafin fiqhu yawa to sai ya rubuta mata ta biya ta tafanci kanta fa adda anha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa tazawwajaha to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya wannan kudin aka biya wa Thabit sai kuma ya aure ta shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ataqal muslimuna بسبب هذا التزويج 100 اهل بيت من بني المصطلق saboda wannan ku duba yadda sahabbai suke girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasancewar wannan baiwar Allah ta fado yanzu gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu mata ce ta zama ummul mu'minin to duk wanda yake da wata mata da yake ko ne bawa a hannunsa daga cikin sahabbai da ya mallaka gaba ɗaya sai suka yanta su suka ce ya za a yi a ce sirkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna hannunmu a matsayin bayi tunda haka ne duk sai suka sake su saboda girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine suke cewa qad aslamu wanda duk sun musulunta wa qalu sai suka ce asharu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sirkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba zai yiwu ba mu bar su a karkashin mu a matsayin bayi kowa sai ya je yanta nasa wa amma alwaqa'u allati hadatha to sai mu tsaya nan sai mu tashi kansa ma'ana zamu yi magana yanzu tunda an yi maganar yaki ya kare zamu ji abubuwan da suka faru rikicin da munafikai suka kawo sannan kuma da hadithatul ifki wanda su ne za su zo mana nan gaba insha Allah sai mu saurara anan da fatan Allah subhanahu wataala ya kara mana fahimta ya kara mana ilimi ya kara mana aiki da ilimi Allah subhanahu wataala ya yassari mana al'amuran mu wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما سنيمن الدعاء da wanda suka yi magana da wanda ba su yi magana ba na farko dai muna fata Allah ya sa addu'ar ta mu karbabbiya ce sannan kuma duk wanda ya nemi wata addu'a ta kowanne abu ne da ya same shi ko wata damuwa muna roƙon Allah madaukaki ya yi masa marasa lafiya daga cikin mu Allah ya ba su lafiya wanda dan uwa ya nemi ɗansa ya shiga wani yanayi da yake buƙatar ai masa addu'a muna fata Allah madaukaki ya fidda shi daga wannan yanayi marar kyau Allah ya sa dannan nasa da ƴaƴan musulmi baki daya Allah ya sa su zama mustaqimai akan hanya Allah ya raba su da shaye-shaye Allah ya raba su da sace-sace Allah ya raba su da dauke-dauke Allah ya raba su da cin zali da dukkan abin da ba daidai ba Allah ya sa su zama wato ƴaƴa ne da iyayensu za su yi alfahari da su al'umma ma ta yi alfahari da su Allah ya tabbatar da su da mu baki daya akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk